Kurumbin Bamakena Umara
Malam Ahmed Al-Manzur kenan jami'in da uwar jami'ar APC na kasa ta Turo da gudanar zaben takar masu neman kujerar gwamna a jihar Borno ke bayyana Professor Umar Zulum a matsayin wanda ya lashe zaben da ya ce ya samu kuri'u 4,433 yayin da Alhaji Idrisa Mamman Durkwa ke da kuri'a 1,114 wanda kuma ya kasance kani ga mataimakin gwamnan jihar Borno na yanzu wato Alhaji Usman Mamman Durkwa shi kuma Alhaji Maigida Atom na da kuri'a 1 Alhaji Gambalawan na da kuri'a 2 yayin da Alhaji Umar Alkali bai samu kuri'a koda guda ba. Waɗannan mutanen ne da aka gansu zahiri a filin zaben, yayin da wasu daga cikin waɗannan mutane da suka hada da matawalli Kashim Imam da aka ce yana da kuri'a 20, da ministan ma'aikatar ayyuka da makamashi wato Alhaji Baba Shehuri na da kuri'a guda, da jakadin Najeriya kasar China Ambassador Bab Ahmed Jidda da ke da kuri'a guda ɗaya, da kuma Barista Muhammad Kumaliya bai da kuri'a ko ɗaya, da kuma Alhaji Abba Jato wanda shi ma ba shi da kuri'an ko ɗaya, da cewa ba su halarci wannan zaɓe ba, amma ba su bayyana janyewar wasu daga takarar ba, na haka aka lissafa da su a matsayin 'yan takara. Tun da farko dai sai da mutane guda 10 suka janye daga takarar, cikin mutane 21 da ke takarar wannan kujera guda wanda suka hada da Kaka Shehu Lawan wanda tsohon kwamishinan ma'aikatar shari'a ne na jihar Borno, da Sanata Baba Garbai wanda sanata ne a halin yanzu a jihar Borno, da Sanata Abubakar Kyari da Alhaji Muhammad Makinta da Alhaji Sattima Yuguda Dibal wanda tsohon mataimakin gwamnan jihar Borno ne karkashin gwamnatin Sanata Alimadi Sharif da Alhaji Adamu Lawan da Alhaji Mai Sharif wanda shi ma kanne ga tsohon gwamnan jihar Borno Sanata Alimadi Sharif da Alhaji Muhammad Abba Liman da Alhaji Mustafa Fanarambe da kuma Alhaji Tijjani Banki wanda dukkaninsu suka ce sun janye kuma za su warawa Professor Umar Zulum din baya. To ko me aka sa a gaba a halin yanzu? Tabbakin ne wa Professor Umar Zulum wanda ya samu kuri'u mafi rinjaye a wannan zaben fidda gwani, kama abin da ke cewa
abin da zamu sa gaba ba wani abu illa wato abin da ana ce mishi peace security development na kun ba lafiya ba tsoro, kun ba tsoro ba za ka gina kasa ba, abu uku nan duka zamu tafiya da su. Development in kafa da development ruwa yana ciki, asibiti yana ciki, kaga hanya suna ciki, makarantu suke ciki, to shi ne abin da muke fara development ba wani abin da zamu bari.
Dama tun farko sai da gwamnatin jihar Borno Honorable Kashi Shatima ya bayyana musu cewa shi ne dan takarar da suka amince da shi. Haka zalika Zahar Yobin wato makwabciyar jihar Borno nan ma an gudanar da zaben fidda gwanin inda Alhaji Mai Malabuni ya samu rinjaye da kuri'u 2,797 yayin da Alhaji Yakubu Sidika Rasuwa ke biye da shi da kuri'u 23, Alhaji Aisha Kulo kuma na da kuri'u 4. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.